kabar kasamu wata ya mutu baka samu godala danga nega Allah bale hin ko apa ne duniya a haka nan dole sai da hankuri aboki ka tashi ka ce ka aiki ka tashi ka tashi
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na san yana ya aka kwana
to malama grace
ko a sakwatanci ko a hausanci ma kwana ne ya aka kwana ka sani wato manyan kalmomi nake da su a sakwatanci
awo na gane cewa akai amunka kwana
ai amunka kwana to
amunka kwana har da ke malama grace na hada nake ha amunka kwana ho har da ke ho ciki ho
to amunka kwana na san yana
to lahi alumi walla lahi alumi alhamdulillah
to ba dalle na sanyina wannan cuta ta corona kama ana nema a koma gidan jinne dan akwai kasashe da dama ma da suka janye saucin nan da suka yi saboda an lura cewa cutar tana ƙara habaka a nan Amurka ma ana harsashen cewa in ba a yi hankali ba nan da ƴan kwanaki masu zuwa za a iya samun mutane 100,000 da suke kamuwa da cutar a kowace rana domin a halin da ake ciki yanzu sama da 40,000 suke kamuwa kowace rana
wato malama Grace kamar yadda dama muka yi ta sha fadi ko kuma muka yi ta dokar manazarta suna fada wato wannan al'amari fa ba yaki ne fa na gwamnati kadai ba amma in kika lura zaki ga da nan da wasu akai har da nan ture ma da ake ganin an waye da kuma musamman can kasashen mu da ake gani akwai dan karancin wayewar to amma zaki ga an maida abin wai kamar wai aiki ne kawai na gwamnati. In fact wasu ma dokoki da gwamnati ke sa sai mutane suna ta ganin cewa kawai ana sawa ne don uzura musu ko wani abu, so mutane kamar ba su dauki abin a matsayin su ma suna da rawar da za su taka wurin yaki da wannan cutar ba.
Haka kaga a nan Amurka abinda hukumomi suke ƙara jaddadawa kenan cewon matasa ake ƙara gargaɗi. To kamar yadda kake faɗa cewon wannan kowa yana da rawar da zai taka domin ganin bayan wannan na farko ya kare kanshi, na biyu ya bada gudunmuwa ga dakile yaɗuwar wannan cuta.
Kwarai da gaske kuma muna fata Allah ya ci gaba da yi mana kariya daga kamuwa da wannan cutar duk wasu cututtuka masu addabar al'umma.
Amin tumma amin. Bari mu bude wannan babi. Aka ce kaga sai an haihu ake aure kana kuma kowane mai rai
amma fa ni amma ni fa malama gare malama eh haka ne amma dai malama gare ina da jashin ba sai an yi aure ne ake haihuwa ba.
To wannan ma dai ina ga ya kamata mu kafa wannan
a dalilin
na da zumunta domin kaga kamar wannan ne da ake magana cewa da kwai da kaza
wanne ne da kaza waye riga wani duniya. To gaskiya kan ni dai na san ba a haihuwa sai an yi aure
wanda aka yi auren an haifa shi aka yi.
To yanzu dai
da kaza
dai haka din ne dai
ai shine to da kaza dai da kwai wanne fara zuwa duniya
a to lalle kan abin na akwai abin lura da shi akan shi kwarai da gaske.
To ina tsamba za mu sa wannan muhawara a dandalin mu na Facebook, za mu so masu saurare su muhawara akai a cikin da haihuwa da aure a cikin biyin nan wanne ne aka fara yi
eh gaskiya ne
da haihuwa da aure. To yau dai bari mu fara da haihuwan to.
To shikenan to ba mu
sala. Eh to muna mika gaisuwar fata alheri da te murna ga likita Dr. Musa Yahaya da matarsa Sofia domin karuwar ƴa mace da aka samu makon da ya wuce a nan Amurka a jihar Ohio inda suke makaranta wanda aka sa wa suna Sadiya. To Allah raya Sadiya da kuma yayyenta Bilyaminu da Yahaya da kuma Saratu. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga ma'aurata waɗanda suke shirin aure. Bari mu fara da gaisuwar fata alheri zuwa ga Reverend Mate Sani Bature da iyalansu waɗanda za a ɗaura auren 'yarsu Grace Sani Bature wato MBU kenan da angonta Joseph Peter Sile za a yi auren ne ranar Asabar mai zuwa da karfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa Seminary da ke Jos jihar Plateau. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga Adamu Habu Umar ƴan Yanga a taurar jihar Jigawa da amaryarsa Kadi Umar waɗanda za a ɗaura mu aure a yau ɗin nan da ƙarfe 10:11 na safe.
To haka kuma akwai wato gaisuwar fatan alkhairi da kuma wato taya murna zuwa ga iyalan gidan Alhaji Ibrahim Umar wanda shine babban mai wato akantan kuɗi na jihar Kebbi. Bisa ga auren daurin auren diyarsa da za a yi shi ma a yau Asabar din wato malama Shafa'atu Ibrahim Umar da angonta Abdulkadir Atiku Bandado wanda za a yi shi a yau Asabar din nan kenan in Allah ya kai mu da karfe 10:30 na safe a makarantar Sheikh Umar Ika Makirar Gandu birnin Kebbi. Tare da fatan Allah ya sanya alheri kuma ya bada zaman lafiya.
Amin summa amin. To wannan an riga an yi mutuka raba muna mika gaisuwar fata alheri da ce murna ga Alhaji Haruna Bibi Waitar Mutsuwa bisa auren diyarsa da aka yi ranar Juma'a. Sai dai abadan ban bai aiko mana da sunan amarya ba, bai aiko mana da sunan angon ba. To amarya da ango iyalan Haruna Bibi Waitar Mutsuwa muna muku fata alheri mutuka raba.
To a gaba kuma sai gaisuwa da fatan alkhairi na Abari Yahuce zuwa ga ƴar uwa abokiyar aiki Saratu Zubairu wato ƴar jarida ce a gidan rediyon Vision FM da ke Sokoto a jihar Sokoto Najeriya. Bisa ga ita ma ɗaurin auren da za a yi nata idan Allah ya kai mu a ranar Juma'a tare da angonta Bashar Mukhtar Pharmacy. Wato a ranar Juma'a in Allah ya kai mana rai 10 ga watan 7 na wannan shekara ta 2020 da misalin karfe 2:15 na rana, wato za a yi shi ne a masallacin Juma'a na Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar da ke gwiwa Locus unguwar Tanki a cikin birnin Sokoto. Muna yi ma Saratu Zubairu da Bashar Mukhtar fatan alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada zuri'a ɗaya ya ba.
Amin summa amin.
Kuma Allah ya sa a haifi ƴan jarida.
magada sana'a
ko da yake gamin gambiza ne ba mu san wa zai janye wa tsakanin pharmacy wato mai kula da sha'anin magunguna da kuma ƴan jarida.
Aka ce ai so ne amma san kai yafi ko
ai to ke wane kiga ya kamata a ce ya hirin jayi nan
a cikin biyin nan ko a zama mai har hada magunguna ko a zama
ƴan jarida.
Naka zama ƴan jarida ma ba laifi domin a cikin aikin jarida ma za a koyi dabara har hada magunguna a wurin
barwana
a tambayi a neman binciken kokof sai a koyi aikin har hada magunguna.
To barwana pharmacist Bashar Mukhtar na jinki don haka ke kika faɗa ba ni na faɗa ba
dadin sana'a kenan.
Haka kuma wato zamu taya murna ga ɗaya daga cikin ƴan uwa abokan aiki wato ɗan jarida ne tsohon wakilin gidan rediyon Muryar Najeriya kenan wato Sharif Baban Umma wanda shi kuma naɗin sarauta ne za a yi masa wanda uban ƙasar Sokoto ta Kudu zai yi masa a mukamin wakilin sharifan Sokoto ta Kudu wato sabon gari kenan. Akan haka muna taya wato Sharif Usman Baban Umma wa murnar wannan naɗin da za a yi masa a yau ɗin nan Asabar shi kuma da karfe 10:11 na safe insha Allahu a nan garin Sokoto.
To Allah ya sa a yi a dace, Allah kuma sa a gama da jama'a lafiya.
Shiloh, kachira, 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 shiloh, kachira wane bashi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayi fop ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai tukwici ne mai baka shawaran take gani na dan uwa ne ka so mai saka a ko ina hakan ai daidai ne addu'a zuwa zauna ai hakan ma arziki ne nagode
kamar da muka fada ana aure ana haihuwa ana kuma rasuwa
gaskiya ne malama Grace
to muna mika gaisuwar ta'aziya ga Emmanuel Nyaba da dangin sa duka da kuma Ecclesiar Equa Plateau Church a Jos domin rasuwar mamarsu mama Grace wanda ta rasu a wannan makon bayan dogon jinya to Allah ya jikanta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen baki daya
to amin malama Grace haka kuma akwai gaisuwar ta'aziya ga wato iyalai da ƴan uwa na Mani Usman wanda aka fi sani da Mani Alaramma kenan a garin Sanyin na ta wato karamar hukumar mulkin Tambol a jihar Sokoto wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa a wannan makon da ya shige muna mika ta'aziya zuwa ga mai ɗakin sa Hafsatu Muhammad Sanyin na da kuma sauran dukkan ƴan uwa akan wannan rashi da fatan Allah ya gafarta masa kuma Allah ya kyautata bayan da ya bari Allah ya sa ya huta ya kuma bada hakurin wannan rashi
amin suma amin bari kuma mika gaisuwa ta'aziya ga abokin aiki mu wakilin mu dake birnin Eko Babangida Jibrin domin rasuwar kawun shi Alhaji Hassan Usman dake zaune a Tidin Wada Zaria muna mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan da kuma dangi baki ɗaya na wakilin mu Sadisi Aibu Malumfashi wanda ya rasa sirkin sa a cikin wannan makon wato Alhaji Bello Sa'idu Kazauri da waɗannan duka da Allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin malama Grace amin summa amin
makon da ya shige mun gaggaida waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar email yau kuma za mu garzaya shafinmu na sada zumunta
gaida abokanmu na wannan shafin ba
haka yake muna maganar cewon email komi kirkin ka ba za ka ballanta nawa ana maganar ake neman miliyan 2 ai ka san ba za a iya ba
ina
da haka waɗanda hannu ya kai gare su sune za mu fara to bari mu mika gaisuwa fata alheri ga maabotan sashen Hausa masu bin mu a shafin sada zumunta na Facebook Abdullahi Mahmud da Abdullahi D Yunusa sai Anthony Marcus da Bandado Umar Allah ya sa na faɗa daidai da Buka Umara Garba da Muhammad Kawu sai Yahuza Muhammad da Muftahu Said Muftahu sai Ibrahim Muhammad Aliyu da Kadai ko Kadai ne Malum Gana sai kuma Adamu Sani mai kyamare da Haruna Ali Haruna sai kuma Musa kai lalle da Shafi'u Sokoto sai kuma Shehu Usman Yakubu
to a gaba kuma ga gaison fata alkhairi zuwa ga Umar Balakos sai Abdullahi Shamsu sai Hawwa Tukur Abubakar da Kabiru Habibu Habibu da Nura Hassan da Fatima Muhammad da Sha'ibu Sanusi da Adam H mai anguwa da Salha Umar da Armstrong Alvanus da Mudassir Jaimu sai Ril Abubakar Bayawa da Rabi'u Kabiru Mara sai Zayanu Sani Benzini da kuma Salisu Abdulsalam
gaisuwar fata alheri ga maabotan sashen Hausa a wannan dandali namu na sada zumunta Facebook John Jesse da Ahmed Aliyu sai Abubakar Yahaya Albani da Badabasi Sehu sai Nuru Suleiman Kawu da Ibrahim Abdullahi sai Saudat Alasan Guru da Hambali Haruna Fagengawo sai Musa Umar Gides za Lafiya da Sa'idu Lawal sai Jibrin Haruna da kuma Bun Tiyon.
To madalla a gaba kuma sai sakon fata alkhairi zuwa ga Usman Muhammad da Rabi'u Jibiya sai Nafi'u mai Blaus Karu sai Babangida Sani da Abdulrazak Yahuza da Mudassir Murtala sai Mamman Salisu daga Jamhuriyar Niger sai Abdulkadir Abubakar sai Tijjani Lakus da kuma Abu Sarki da Babagana Lawan sai Afaku Jafiya Simon sai kuma Umar Sa'idu da Buhari Nusa da kuma Umar Bulakos.
To bari mu rufe da waɗannan kalilan da zamu ƙara karantowa daga cikin ma'abutan sashen Hausa a dandalin mu na Facebook. Fatima Ummi da Yusuf Waziri sai Nasir Miko Abdullahi Danbatta da Suleiman Ibrahim sai Khadija Usman da Ummu Umama sai Mala Budal Muhammad Kirawa sai Mato Aisha Abdul da Bello Umar da Hakimi Alhaji Abubakar daga ƙarshe muna gaida Haruna Isa Jokolo da fatar an wayi gari lafiya.
To madalla kamar yadda kika faɗa bari mu ƙarƙare da fatan alkhairi zuwa ga Asma wa Aminu Aliyu da Nasir Isa da Ibrahim Yahya da Mas'ud Sabi'u sai Bin Usaini da kuma Nura Abubakar sai Baban Bashir Zango da Musa Alhaji Hassan da Abba Lawal da Adamu Hudu da kuma Umar H Abdullahi Umar sai Ibrahim Usman Indabo sai kuma Ibrahim Tela ƙarshe da Mahdi Tijjani Bukar da kuma da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin koshin lafiya.
To amin suma amin sai ku ci gaba da biyo mu a shafin mu na sada zumunta Facebook, Twitter, duk dai waɗannan hanyoyin sada zumunta muna nan idan kuka biyo mu sanar a hankali za mu ci gaba da zumunci irin haka. Kuma kamar yadda muke faɗa idan da labarai da kuma gaishe-gaishe za mu iya komawa wannan dandalin ba muna dubowa in hanyar email ɗin tana zama da wahala a kwanakin nan.
To lalle haka ne Malama Grace.
Farko da sunan Jala wanda yo mutane da dabbobi da ya yi yo wata ne turare wani shi ya yo mulki. Kara tsira wajen ganga can naka Allah wuyar ni. Ali har sama mai har ma tun zaman so habibi no.
Malama Grace an ce wani ba arewa ya mai da mai martani
ko na ga muka makon da ya wuce nace ba shi kuka ci nace Malam Sule da ya bose araba ba sai aiko ashe yana ji kafin Malam Sule ya zo sai da wani ba are ya kira shi yace shi ma zai mai da martani kun cancake shi to ma za su
ai ni ma in faɗa miki na sami sakonni da bamai da gurneti da komi in gaya miki ciki har da mai arewa mai girma mai arewan kan giwa wanda ke san shi Abba Saraken cibiyar su ta canji har kabi
to professor Bube da Baiwa
awo kware da gaske
Bube da Baiwa banya arawa
awo 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 har da tuna mai an kai gwamnan jihar Sokoto tsohon jihar Sokoto gwamnan jihar Sokoto na harko na horohon lake san ba arina
ai
to amma ai abinda Abba Hussaini ba cewa ai zakata ana head ko ga komi ana head da zakka kwarai ko lalle ina tabbata miki shehu kan giwa wato yana da muhimmanci suna na wanda adda muhimmanci ga jihar Sokoto to amma ga komi ana head da zakka to mai girma shehu kan giwa zakata an kai su a don ko alama hali
to wannan Malam Ali dai ya ce shi ma zai mai da martani sai ga Malam Ali to
ga Malam Ali na Malaya mazauni garin Yamai eh matsayi na ba'are a gaskiya zan shiga cikin hilin abure ce in bar labarin wasu to ba samu hilla ne to amarya bullata ce aka samu ki amarya bullata biki san madubi ruwanga madubi na dubawa yau shikenan ki dauki madubi kina dubi saki ga kanki cikin madubi da kike kanki cikin madubi shikenan saki aza kuka ke ce ai miji zai yi miki kishiya da yake miji zai yi miki kishiya shikenan saki take goye ki fada mu uwa ita kun uwa sai ta dauki madubi ta dauki madubi sai ta diba tace ta diba cikin madubi ta diba sai ta gaganta cikin madubi shikenan sai ta aza kuka ita kuma tace a amma lalle wanga surkina ta yace amanarta kai yanzu in ba cin amana ba shana in baka diya ta yarinya karama haka shikenan ka dauki tsowa ka aza mata kishiya eh wanga ya zan cin amana mana to kai dan Allah in ba hilla ni ba eh haba Kaki tantance wani daga riban kanka cikin madubi shikenan kawai sai kice an ci amana.
Wai abin gana da aka ce ma wai rariya ta ta dibi kwando ta ce maka kana zubar da ruwa.
Wato a cikin za ka kwatanta da shi da ya ba da labarin ba arawa da yanzu su ma sun rama.
A to ke do Allah ai wanga shi faɗi na yake faɗi ai wallahi wanga ina faɗa miki ba hilla ce na yawan ga abu
to
ai wanga ta halta wanga ta halta in faɗa miki ba hilla ce bayinta
eh to ga ba hilla ta na yar waka Fatima Isa wada ga abin da tace wai tana da wani labarin Fulani in jita
wannan
to
Fatima
tana goyen bayan da Ali
na sani na a ba ta goyen bayan arawa kan ba ta kyale gida kan ta koma ba aure na san Fatima Musa wada barkallahi ba eh
Fatima tace wai wani ba Fulani ne na san yinna ya ga hadari ya hadu gari yayi baki kirin sai ce ne sai ka ba hanya zai tafi gida yana ta sauri zai tafi gida sai a haɗu da abokin shi babbarbare sai babbarbare ya ce mishi kai malam ni'ima Allah ma da za ta sako maka shine kake ta gudu sai shikenan sai Bafulata ne ya daina sauri shikenan ruwa ya mishi bugun duka yadda ke shi lakafci kenan yana zaune wata rana sai aka sake yin hadari sai ya hango wannan abokin nashi babbarbaran shi ba yana fama sauri da gudu zai tafi gida kan hadari sai shi ba Bafulata din tunda abinda aka ce mishi ni'ima Allah ce sai ya ce mishi a'a to kai malam rahama Allah ma
ba ka san ta
shine kake e ba ka santa shine kake gudu wai zaka shiga gida sai babbarbare ya ce ba Bafulata ne wai ai shi abin da yasa yake sauri wai dan kada ya taka rahama Allah ne in aka yi ruwan nan ya taka shi yasa yake sauri kai rahama nan ta fito ya taka ta wai sai fatar nan da sagina da Bafulata nan wai wade ne ya fi wauta
a ke ma ke san babbarbare ne babbarbarin nan kan ya hawuta wallahi babbarbare kan ya hawuta ai
rahama ruwa da ke shi dan an ce mishi rahama Allah dai da kuma wani
baya
ai wife wata kana ganin wancan ba wayoye mishi ba kuwa
babbarbare ya hawuta to ni dai na sai ita dai Fatima dai ba ta bada labarin da ya abin ga ai ta sa abin da ta kanuhi
to yanzu zamu bari masu sauraron mu su yanke hukunci zamu kafa wannan labari a shafin mu na Facebook mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai a garzaya domin mu ji me kuke cewa game da wannan muhawara yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanginna
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.